أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله قرأتمنا شيوان اللتافين ابن الرير زامو أورا إلا مكبعنا زامو تاشي فصل في أهوال الناس في قوة وضعف fasal da zai magana fi ahwalin nasa cikin halayen da mutane suke tsuntar kansu a rayuwa fi kuwatin a cikin karfi wa da'afin da kuma rauni wani mutum mai karfi ne wani mai rauni ne zai ga maka wannan su alifun min humu ka wahidin wa wahidin ka alfin ka alfi in amrun ana wannan su mutane alifun min humu dubu daga cikin waɗannan mutanen kawahidin kawar mutum ɗaya suke zaka tara mutum dubu amma sai ka samu kawar mutum ɗaya suke shine kawahidin wa wahidun kuma zaka samu mutum ɗaya kala alfi kamar mutum dubu yake in amurun ana idan wani al'amari ya bujiro to haka suke wannan su mutane alfun dubu minhum daga cikin su kawahidin kawar mutum ɗaya ne sai a tara mutum dubu a cikin su ba a samu abin da ba za su yin abin da mutum ɗaya zai ba wa wahidin mutum ɗaya kuma ka alashin kamar dubu yake in amurin alamun wani abu ya bayyana abin da yake nufi mutum ɗaya za ka samu zai yi abin da mutum dubu ba za su yi ba shi ne abin da yake magana kuma haka yake a ɓangarori na rayuwa gaba ɗaya wani lokacin irin wannan za ka gani sai ka ga ƙauye an zo za a musu ginin masallacin juma'a ginin masallacin juma'an nan gaba ɗaya kuɗin da suka haɗa mutum ɗaya tak wani mutum ɗaya tak in aka je gurin sa kuɗin da zai bayar tallafi ya hau duk kuɗin da duk mutanen ƙauyen suka hada kuma ya bayar bai ma san ya bayar ba ya bayar bai ma san ya bayar ba to akwai abubuwa da yawa da suka faru sai ga mutum ɗaya zai yin abin da mutane dubu ba za su yi ba yanzu in ka samu irin ƙauyukan da ake fama da irin ruwan shan nan da sauransu in aka ce za a hada musu a musu famfuna zaka samu in za a hada kudin karshe za ga kudin famfunan ba zai hadu ba saboda yanayin raunin su amma ya samu mutum ɗaya zai iya musu famfunan gaba daya shine wannan su mutane alfun dubu minhum daga cikin su kawaitin kawar mutum ɗaya ne saboda raunin su dubu in sun hadu ba su iya wani abu ba haka kuma dakile wata barna za ta hadu in mutum dubu suka hada a duniya suka ce ba su san wannan barnar sai an yi ta amma mutum ɗaya rana ɗaya in ya fito ya ce to a daina to sai kaga kamar an yi ruwa an dauki zaka samu wasu jihohi ko wasu wurare suna fama da matsalar tsaro matuka dubban mutane suna cikin bala'i da tashin hankali amma mutum ɗaya tak in ran sai baci ba ma sai ya je ba kawai waya zai kira ya kira wani da wani da wani a waya ya ce to duk lokacin da fa in kaza da kaza ya sake faruwa to a bakacin aikin ka ko a bakacin rawanin ka lokaci ɗaya sai ka nemi wannan masifar karasa to haka yake ko a bangaren wannan haka al'amuran suke walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mautihi la maqtana walil fata ya tabbata ga saurayi ko ga mutum min malihi daga saurayi daga dukiyarsa ma qaddamat yadahu abinda hannunsa ta bayar mutumin da yake da dukiya to abinda hannunsa ta bayar shine dukiyarsa ma kaddama da dahu qabla mautihi kafin mutuwarsa na maqtana ba abin da ya tattala ya boye ya ajiye ba abin da ka tattala ka boye ka ajiye na magadanka ne ba naka bane abin da ka bayar da ranka da lashirka shine naka wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa'a wa innamal mar'u shi mutum hadithun ba'dahu zancen da ake bayan sa bayan ya mutu to shine mutum in kana so ka san waye mutum to zancen da ake bayan sa in yayi abin kirki abin kirkin za a faɗa kaga ta tabbata in yayi abin tsiya za a faɗa kaga ta tabbata fa kun hadisan hasana ka kasance mai kyakkyawan ambato liman wa'a ga wanda suka kiyaye tarihi mana ka shuka alkhairin da in ka mutu za a faɗa alkhairin ka yace inni halaftu dara shadaraihi faqad amara li hinan wa hinan wa hayanan wa ahyanan hala inni halaftu dara ni na tatsu zamani shadaraihi na tatsu dukkanin hantsosin nasa guda biyu faqada amara li hina wani lokacin yana yi min tsaci amara lihina wani lokacin yana mun daci wa ahyana wani lokacin kuma hala yana yin zaki mana ya jaraba al'amuran rayuwa wani lokacin zaga abuwa sun zo da zafi wani lokacin kuma kaza sun zo sun zo da zaki yace wa farra an tajribatin na bi faqul fi basilin fi basilin radul qudubi wamtada wa farra an tajrabati wa farra nabi haƙware na wa farra sun tattariye wa farra an tajrabatin nabi wa farra nabi haƙware na sun yaye ko kace sun karye an tajribatin saboda tajriba yau da gobe mana ido na ya bude sai amfani da nabi mana kamar haƙware na bi fikoki na wa farra sun karye ko sun yaye an tajrabatin saboda yadda yake jarraba al'amura fa kulka fada fi bazilin a cikin tsohon raƙumi radil kudubi wanda aka hura shi a cikin manyan manyan al'amura wamtada wanda yake wamtada kuma wanda ake hawan sa kaga za ka ga shi wujiga wujiga za ka ga hakwararsa duk sun zube za ka ga shi gashi gashi yadda yake to yace to shi ma tajribar da yayi wa rayuwa idan sa ya bude a rayuwa komai a rayuwa garau yake ganin sa shine wa farra an tajrabati nabi hakware na ko fi ko kina wa farra sun karye an tajribatin saboda yau da gobe fa kul ka fada fi bazilin a cikin tsofar raƙumi radil kudubi wanda aka hura shi saboda manyan manyan al'amura wamtada kuma aka haushi wannan silil mauti kalam yalsuhum wa kallama ma yabqa ala lisukala wannan su mutane lil mauti ga mutuwa kala kamar ciyawa suke yalsuhum wanda wannan mutuwar yake cin wannan ciyawar wa kallama yabqa kadan ne yake yin saura alal lusul kala abisa alal lusi abisa ci alkala ita wannan ciyawar malan aka dauko ciya aka zuba a gaban dabbobi da suke ci to kadan ce take rigiya ba cike ta ba to haka mutane suke wane ya mutu aka waye gari sai ga tun mutan da ka sani ba su bane ajibtu min mustaqinin annar rada iza atahu la yudawa birruka ajibtu ni fa ina mamaki min mustaqinin ga mutumin da yake da yaqini ya tabbata annar rada cewa fa mutuwa iza atahu idan ta zo masa layu dawa ba a maganin tadirruka da yin ruqiya mana da shan magani to ina mamakin wanda yake da yaqini a haka wa hawa min al-ghaflati amma sai ya zanto wa hawa yana cikin min al-ghaflati na kanannin mutane fi ahawiyatin a cikin rani ka kabidin kamar mai fagammiya ne baina zalani tsakanin duhu wa asha da dindini yace to yana mamaki ajibtu ina mamaki min mustaqinin ga wanda yake da yaqini annar rada fa cewa fa mutuwa iza atahu idan tazo masa layu dawa ba a magance ta dirruka da ruqiya ko kace da magani mutuwa tazo ba magani da za a sha ba a mutu ba wa hawa min al-ghaflati amma duk da haka sai kasance daga cikin marafkanin mutane fi ahawiyatin a cikin rani ka kabidin kamar me yin fagammiya ne baina zilami tsakanin duhu wa asha da dindini nahan wala kufrana lillahi kama qad qila lis-sari bi akla farta'a nahanu mu wala kufrana lillahi ba za mu kafarce wa Allah ba kama qad qila kamar yadda aka faɗa lis-sari bi ga me yin tafiyar dare akla ka shiga daji farta'a amma fa ka kiyaye mana in za a yi tafiya a rika yi ana kula to mana shi kansa ne ibada kai ibada amma fa ka rika kula kariya ta duka shiga da wasu abubuwan da ba su aka sa mutum ba yawa to shine ajibtu mimman wakkala al-maut bihi kayfa talzu aynuhu dayful kara ajibtu ina mamaki mimman daga mutumin da wakkila al-maut aka wakilta mutuwa bihi akan sa ya tabbatar da cewa mutuwa ma tana jira sa kullum zata yi daukan sa kayfa tayani ne talzu anhu dayful talzu ainihu idanuwansa kaifa tayani ne talzu take jin dadin daifal kara ba kwannan na barci iza ahalla nab'atan ri'a in tamadat anhu tamada walaha idza tahalla naba'atan lokacin da kukan daji kukan zaki idza lokacin da naba'atan kukan zaki halla idza hasa idza ahassa ne ashe idza ahassa lokacin da aka ji naba'atan kukan zaki idan yaji kukan zaki ri'a sai ya furgita wa in ta amanat amma idan ta dan nutsu an hu gabarin sa tamada sai ya ci gaba wala ya ci gaba da wasa in wani abu ya faru wannan sai ya mutu ko wani abu ya faru kusa da shi shikenan sai ya ganshi ya sallama ya ba Allah yayi shiru yana cikin tsoron Allah amma da abin ya tafi kwana biyu sai ya ci gaba da abin da ya saba shine idza hasa to mutun yana kama da dabbobi to haka su ma dabbobi suke da sun ji kukan zaki sai su nutsu in abin ya wuce sai su ci gaba to mu ma haka duka rayuwar mu take tafiya in wani abu ya faru sai ga duk an koma ga Allah Allah ta neman mafita abin yana wuce kuma sai ga garba ai wannan abun ba shine idza hasana atan idan ya ji kukan zaki ri'a sai ya furgita wa in ta amanat idan ta nutsu an hu gabarin sa tamada sai ya ci gaba wala ya ci gaba da wasan sa yace kala satin ri'at lillahi fanzawat hatta idza gabat dama annas amma ba yace to mutane irin wannan abin da ake yi to ana kama da dabbobi ne yace kala satin kasallatin kai kamar garken dabbobi ne ri'at da aka furgita su lillahi saboda zuwan zaki fanzawat sai waɗannan dabbobin suka yankwane mana kowanne zai samu wani guri ya makale ya buya shine fanzawat sai suka yankwane hatta idza gaba sai wannan zakin nan ya buya adima annat sai su nutsu amma za su ci gaba da abin da suka saba na wasanni yace nuhalu lillaisi li shay'i idza yaruuna wa nartai fi gaflatin idzan qada nuhalu muna jin tsoro li shay'i ga abu allazi yaruuna abin da yake furgita mu muna jin tsoron abin da yake furgita mu wa nartai sai mu ci gaba da kiwo kuma fi gaflatin a cikin rafkanwa idzan qada idan wannan abin ya tafi lokacin abu zai zo ita ba mu tsoro mu kasance cikin takatsantsan abin yana wucewa kuma shikenan sai mu ci gaba da abin da muka saba yace inna shika'a bishaqiyyi mula'un la yamliku ar-radd lahu idza ata inna shika'a hakika abubuwa na rashin arziki mula'un masu lazumtuwa da bishaqiyyi ga mutumin banza mutumin da ya saba abubuwan siya to wannan abubuwan sun zama siffarsa inna shika'a hakika rashin mutunci mula'un siffa ce bishaki ga mutum mara mutunci la yamliku ar-radd lahu ba zai iya mai dafa wannan rashin mutuncin ba idza ta idan rashin mutuncin ya zo mana duk wanda ya saba walakanta mutane to sai an kiyaye shi duk lokacin da rashin mutuncin ya zo to a kowa zai iya yi yace wallawmu lil hurri muqimur radiun wal abdu la yarduhu illa al asa wallawmu shi zargi lil hurri ga da muqimin wanda yake mutumin kirki radiun shine asalin tsawa ko wa'azi wal abdu shi ba la yarduhu ba abin da yake masa tsawa illa al asa sai sanda abin da ibnu durayd yake nufi anan wallawmu shi zargi lil hurri muqimin gada wanda yake mutumin kirki radiun ya isa zargi ya isa tsawa ma'ana mutumin da yake mutumin kirki da wanda ya san me yake yi kawai a ganshi yana wani aikin banza ya ishe shi bala'i a duniya kawai a ce an ganshi ma a guri kaza ko an ce yayi kaza kai ba ma a ganshi ba ba ma ya abin ba kawai a zarge shi da wannan abin kawai ya ishe shi tashin hankali ba ma ya aikata ba mutum kirki wanda ya san kansa kawai a ma zarge shi da cewa ya aikata kaza to iya wannan zargin ya ishe shi tashin hankali a rayuwar duniya shine wallawmu shi zargi lil hurri ga da muqimin mutumin kirki radiun shine asalin tsawatarwa duk wani wa'azi duk wata tsawatarwa ko barazana da zaka yi mutumin kirki bai kai a ce ana tuhumar sa da laifin ba wal abdu shi kuma bawa la yarda ufu ba abin da yake hana shi rashin mutunci fa illa al asasi sanda mana wani in zaka sauke qur'ani tun daga bakar hannu su kana shi hana shi shan taba ko shan wiwi ko wasu laifukan ba zai daina ba sai an zo an kama shi shi yasa saboda haka shi yasa kasar mu take gyaruwa akwai masu laifukan da ba wa'azi suke bukata ba kawai a kama su a hukunta su dai shi yasa za ka ga kasar ta ki gyaruwa za ka ga mutane suna ta abubuwa marasa daɗi wani wanda za ka ga gagarare ana cewa ba gagarare sai babarare wani wanda za ka ga shi karshen rashin mai mara mutunci rana dai kawai ka ga shi a hannun polisa sai ka tausaya masa to shi yasa yawanci za ka ga mutum da rashin mutunci a gari yafi karfin kowa kawai polis dai kawai kurtu rana dai kawai polis ne kama shi sai ka ga yare na kansa sai ga ashe duk wannan tsiyar da yake da mutunci da yake ciwo mutane ashe kyale shi akai to shine to shi mutumin banza to shi fa sai an sa masa sanda mana sai an hukunta shi ke zai dina lafi wa afatul aqalil hawa faman ala hawahu aqluhu faqad naja wa afatul aqali matsalar hankali abinda hankali yake fuskantar tasgaro da shi al hawa shine bin san zuciya mutum yana da wata bukata shi so yake bukata ta biya ko ta halin kaka to wannan abin zai sa sai take hankalinsa yace wasu abubuwan da basu dace da shi ba wa afatul aqal illa ta hankali ala hawa ita ce san zuciya faman ala duk wanda ya daukaka ala hawahu akan san ransa faman duk wanda aqaluhu hankalinsa ala ya daukaka ala hawahu akan san zuciyarsa faqad naja hakika ya tsira daman da hankali da san zuciya suna hada guri guda idan hankali ya rinjayi san zuciya to mutun ya halaka ya tsira amma idan san zuciya ne ya rinjayi hankali to shikenan to mutun ya halaka shine wa afatul aqli matsalar hankali al hawa shine san zuciya faman duk wanda aqaluhu hankalinsa ala ya daukaka ala hawa ko akan san zuciyarsa faqad naja to wannan mutumin ya tsira duk ilimin mutum ko yaya kake ga mutum ya san doka to lokacin da zuciya ta daibe shi yake so wata bukatar sa ta biya to zai iya yin duk abin da baka tsammanin zai yi shine abin da yake nufi anan wallahu ta'ala a'lam.